A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yawmana 28 ga watan Dhulhijja shekara ta 1442. Yau Asabar kenan ko? Yayi daidai da 7 ga watan 8 shekara ta 2021. In Allah da zamu ci gaba da karatun wannan littafi mai suna Ishiriniya, ko wanda aka fi sani da Ishiriniya. Kuma wannan shine darasi na 18. Za mu tashi inda malaki ke cewa laqad khaba man adahu akhsar khaybatin, haka ne ko? To bismillahir rahmanir rahim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Laqad khaba man adahu akhsar khaybatin rasulun gadalil wahyi ahfadha aibatin yara malakutal arsh wa huwa bitaybatin hudur rasulillahi min ghairi khaybatin wa anna yakunu wa anna yajibu alqalb quddisa bi sharh. Laqad khaba man adahu, sai kace man adahu, duk wanda yayi kiyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Laqad khaba, wallahi ya tabi, akhsara khaybatin, tabiwa mafi hasara. Duk wanda yace zai fito ya fito da manzo sallallahu alaihi wasallam, yayi gabanta da shi, to wallahi ya tabi. Domin shi rasulin, shi wani manzo ne gada aisara, wanda ya zamo ahfadha aibatin, mafi kiyayewan aibi, wato ma'ana duk wani aibi na shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye shi, wato aikata wani abin da zai samu aibi, Allah ya kiyaye shi da kai aikata irin wannan abu. Kun gane ko? Ahfadha aibatin rasulun gadalil wahayi, wanda ya zamo dalilin wahayi, ahfadha aibatin, mafi kiyayewan aibi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya bashi wahayi, sai da Allah ya zabe shi, ya tattale shi, ya bashi duk waɗansu sifofi da ɗabi'u da halayen da za su kare shi daga dukkan samun wani aibi. Yara malakutal arshi, kai kama sani daga cikin abubuwan da Allah ya fifita shi da su, yara malakutal arshi, shi yana ganin mulkin Ubangiji da ke al'arshi, gani irin ta zuci. Kun gane ko? Gani irin na ido, wannan ai abin ya fi ƙarfinsa. Allah kan sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam, ko nuna masa wani girma na mulkin Allah subhanahu wa ta'ala, ta hanyar basira, ta hanyar zurfin tunani, ta hanyar ganin alamomi. Wa huwa bi taiba, alhalin shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan garin Madina, bai je ko ina ba, amma sai Allah ya nuna masa fadin girmansa, mulkinsa da izzansa. Hudur rasulillahi, kaga halartuwan nan ga halartuwan nan na manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mulki, girman mulki na Ubangiji, min gairi gaibatin, ba wai a fake bane, ma'ana Allah na sanar da shi wani abu na ilimi wanda yake yaji binci gaibi. In ko har Allah sanar da shi wani abu na ilimi, to kaga tashi da gaibi, domin Allah shine wanda ya fifita da sanin gaibi. Alimul ghaibu, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, Allah shine masanin gaibi, babu wanda Allah ke bayyanan masa da gaibi wani ilimi na gaibi, illa man yartadha min rasulin, sai dai wanda ya so daga manzanninsa. Saboda haka Allah shine mafificin ilimin gaibi, shine ya fifita da sanin ilimin gaibi. Awsta afartahu fi ilmi al-ghaibi indaka, ko yawwa kullu kuntu alamu al-ghaiba lastakfartu min al-khair wa ma masani as-su'u, kaga manzo sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba, sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye shi, sannan kuma yakan sanar da shi tsinkayar da shi kan wani abu da ya shafi gaibi, amma idan har ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam to yanzu abin ya zama babi na ilimi, ya zama ilimi shi ma Allah subhanahu wataala shine kadai wanda ya san gaibi. Wa anna yajibul qalbu, kai wai ma ta ya za a yi, anna yajibul qalbu annabi ma'ana kaifa, ta ya za a yi a ce zuciyarsa tafaku ga sanin wani abu wanda yake ya shafi na ilimi wanda yana da alaka da gaibi na Ubangiji Allah subhanahu wataala, kuddisa bi sharhi, wanda aka tsarkake shi zuciyar nan bi sharhi, da yalwata shi. Ya tabbata cikin hadisai da dama, Ibn al-Qayyim ya yi bayanin wannan cikin Zadul Ma'ad da sauransu, lokutan da aka tsaga zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam, Allah ya turo mala'ika Jibril ya zo ya tsaga zuciyarsa, ya cire wani janje wajen wani gudan jini, ya jefar da shi, ya ce wannan rabon shedan ne daga cikin zuciyarka, ya cire ya jefar da shi, ya wanke zuciyarsa da kankara da makamancin wannan. To Allah ya riga ya yalwata zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam, ya cire duk wani abu wanda yake da alaka da shedana ko makamancin wannan daga cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam. To ta ya za a yi zuciyar da aka tsarkake ta, aka wanke ta, aka nisantar da ita daga dukkan rabon shedan, a ce wai ya faku ga sanin Allah, ya faku ga sanin mulkin Allah, ya faku ga sanin wani ilimi da Allah ya so ya sanar da shi wanda yake da alaka da gaibi. Allah ka sa mu dace, don in aka ce za a fitar, za a karkatar da shi gabaki ɗaya wannan baiti, to karke sai ga ana neman a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi. Yawwa, Allah shi mana jagora. Darabna bihi liyafukha min kulli mulhidin fala za yaqulu alhaqqa ba'da tamarrudin wa qul naftikharan haqqa minhu bi awhadi hajajna bi tafdhilin nabiyyi muhammadin jami'a alwara wa safhu laysa min as-safhi. Darabna liyafukha, ka sani fa mun bugi aliyafukha, madiga ko makonkwada, min kulli mulhidin, na kowani mai wuce gona da iri, mulhid innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina, duk wani wanda yake kokarin ya tsaurin kai ya wuce gona da iri, ya kiyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam, to mun bugi makonkwadansa bihi, dalilin manzo sallallahu alaihi wasallam. Falaza, sai ga shi wannan mulhidi din, falaza ya zo yana neman mafaka, ya kuli haka da kan shi na faɗin gaskiya wanda ke da alaka da manzo sallallahu alaihi wasallam, ba da tamarrudi bayan yayi tsaurin kai. Kun gane ko? Yayi ilhadi, yayi tsaurin kai, yana neman yayi kiyayya ga wannan manzo sallallahu alaihi wasallam, ya faɗi aibi gare shi. Wa qalna wa qulna iftikharan, sannan kuma muka ce iftikharan hal ko kuma abin nan maful li ajlihi, dalilin alfahari, watan dalilin girma da dalilin jinjina mu manzo sallallahu alaihi wasallam da muke yi shine jinjinawa, watan alfahari al-iftikharin din kenan, jinjinawa saboda dalilin jinjina iko da mulki na manzo sallallahu alaihi wasallam, baiwa da Allah ya mishi, da yanda kuma Allah ya cancanta da shi, ya cancanta da wannan risala da aiko da shi. Wa kunna, sai muka ce iftikharan saboda dalilin jinjinawa, haqqa bi awhadin minhu, haqqa wannan jinjinawan da muka yi, haqqa ya cancantu, kun gane ko? Bi awhadi minhu, ya cancanci ya zama mafi kadaituwa da wani, kadaituwa daga wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam. Hajajina ai galabna, murrin jayi bi tafdhilin nabi muhammadin jami'al wara, ga mafulin sa can hajajina murrin jayi jami'al wara, dukkan halittu bi tafdhilin nabi, saboda fifita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muka yi. Kai in gaya maka mafa, ka sani wutsiyar ragum yayi nisa da kasa, kun gani shi ne wasafu, ka sani saman dutse, laysa minas safhi, ba zai daidai da mene kasan dutse ba, kaman annabawa ga darajarsu na kasa, shi kuma ga darajar sa a sama. To ka sani darajar manzo sallallahu alaihi wasallam ba irin ta annaba ne ba, watan darajar manzo sallallahu alaihi wasallam ta fita kowani mahaluki a bayan ƙasa. To a can gurin baya da muke bayanin nan da magawancin baiti kadakad khaba man adahu aksara khaybatin, wallahi tallahi duk wanda yace zai yi kiyayya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ma wallahi sai ya tabe yau ina zazzaki ba shi ne ya wulakanta abin zawafi. Man adali waliyan faqad azantu bil harbi, Ibrahim zazzaki, Ibrahim zazzaki yau ina yake, yau ina yake ga shi ne cikin wulakanci da tuzurci. Ko haka ma aka bar shi ya riga gama kunyata tun anan duniya. To ga Abdul Jabbar shi ma ya dauko kan gidan bisa ga alama da yan binne bayyantu mana kenan, shi ma da kokon gidan na kwangila ce sosai kwa. Kuma rashin basira, damsul basirati da tabewa inda za a yi amfani da su a cimma buri, to karke sai an wulakanta su ma, karke sai sun wulakantu, duk ba haka abin ki faruwa ba. To Allah shi kare mu, saboda haka sahabbai su ne waliyan farko, duk wanda ya ce zai gabance su zai fito, na fito da su wallahi sai ya tabe. To ina kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina kuma ga manzon Allah, laqad khaba man adahu akhsar khaybatin rasulun gadalil wahyi ahfadha ibatin, waliyin farko manzo sallallahu alaihi wasallam kace zaka kiyaye da shi wallahi ka fadi. Arafna bihi anna abidu mashi'atin afarna bihi lil ghaibi kull khabi'atin munihna bihi al-arbaha ghayra nasi'atin hatatna bihi a'ba'a kulli khati'atin wa man qaddama al-mahbuba ayqana bin nujhi. Arafna anna abidu mashi'atin bihi, kun gane ko? Ko kuma kace bihi arafna, da manzo ne sallallahu alaihi wasallam muka sani cewa anna abidu mashi'atin, lalle mu bayin nan ne na mashi'ar Allah. Wata ma'ana ta hanyar manzo ne sallallahu alaihi wasallam muka san cewa lalle Allah ya bautattar da mu da waye, da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ta hanyar waye muka sani? Ta hanyar manzo din. Saboda haka san manzo sallallahu alaihi wasallam ibada ne, ibada ne, bin shi ibada ne, wajibi ne duk abin da yake yi. To shi da kanshi ya zabarantar da mu akan bin sahabbansa, ya zabarantar da mu akan aiki da abinda suka yi, watan koyi da su. To ina kuma kai koyi da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam, kafi zaka zama cikin aminci. To arafna bihi, da shine muka san anna abidu mashi'a, lalle mu bayi ne na sunnan na Ubangiji. Afarna kullu khabi'atin, afarna mun ruwaito kullu khabi'atin, duk wani abu da aka boye shi lil gaibi ne gaibi bihi, da shi manzo sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana ta hanyar manzo ne sallallahu alaihi wasallam muka ruwaito gurabuba na ilmuma waɗanda suke da alaka da ilimin gaibi. Amma kamar yadda muka bayani, Allah shine masanin gaibi, kuma shine yake bantu da sanin gaibi. To Allah subhanahu wataala yakan sanar da mu wani abu da ya shafi gaibi, amma idan har aka sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam, to ya tashi da gaibi, yanzu ya zama babi na ilimi, ya zama ne babi na ilimi. Sannan kuma idan ya zo kanmu, to ballantana kuma ya zo kanmu, haga aula ya zama babin ilimi. Ta yaya ne ka san za a yi ruwan sama? Da ganin alamomi suka ce za a yi ruwan sama. Ta yaya ne ka san daga jin kaza 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 tare da kai suka ce ciwon kaza ne ke damuna? Ta yaya ne ka san cewan Allah shi ɗaya ne? Abu ne wanda ya shafi gaibi, baka sani ba, amma ta hanyar manzon Allah sai ga shi ka sani. To amma kamar yadda muka ƙara faɗa, duk wani abu da ya shafi gaibi wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da manzon sallallahu alaihi wasallam, to yanzu ya tashi da gaibi, ya zama ilimi. Hakan nan kuma idan ballantana ma ya zo, ballantana kuma ya zo hannayenmu, ma'ana mun rubuto shi mun sani, shi ma ya zama mene? Ya zama ilimi. A haka uwa tana riƙe da yaro, da zaran ta ji yaro na motsi cikin dare, sai ce alaikum, a ɗauko mata kodi ko a dauko ko ta dauko shi ta kai shi bayi ya fi tsari ta san alamar menene zai fi tsari ta ya nene ta san cewar da zaran yaro ta ga yana sinsinin jikinta yana san yana mai jin menene yana jin yunwa yana bukatun shanuno ka gani to ga sun dai abubuwa da dama waɗanda Allah ya sa maka san su ta hanyar wani ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna allaha indahu ilmus saati wa yunzilu ghaitha wa ya'lamu ma fil arham haka ne ayar ko wa ma tadri nafsu ma za ta kasu ga wa ma tadri nafsu bi ayi ardin tamut inna allaha indahu ilmus saati wa yunzilu ghaitha ko munihna bihi alba munihna bihil arbah ghayra si'atin arbah al arbah kalma ce ta arribu riba to munihna al arbah bihi munihna da kama naha bi ma'ana udina kun gane ko an ba mu al hayri masu yawa an ba mu ribobi masu yawa ma'ana an ba mu al hayri masu yawa alheri masu yawa ghayra si'atin ba abin jinkintarwa ba gashi nan Allah subhanahu wataala ya sanar da mu ababe na ilimi da yawa waɗanda baiwa ne gare mu Allah ya sanar da mu addinin musulunci ko kuma gashi nan muna sanin addinin musulunci ta hanyar wannan manzo kaga wata riba ce mun fita daga cikin duhu na jahilci yanzu mun komo cikin haske na imani a cikin musuluncin ka san cewa kaza haramun ne ka san cewa kaza haramun ne ka san cewa kaza haramun ne ina ga na ga wani bidiyo shekarun jiya can haka cewa ga ababen da ba a son ka ci idan za ka kwanta daga cikin su karka sha giya idan za ka kwanta to kaga mu dama mu musulunci giya ya haramta ciya ne ina baro mu da ita ka gani saboda abun ababen da take haddasarwa da makamancin wannan so kaga mu Allah subhanahu wataala ya ba mu kyautan ilimi na shari'a ta hanyar nan ne muka fahimci ga abinda zai amfane mu ga abinda kuma zai cutar da mu ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatatna bihi a aba a kulli khabi'atin hatatna mun sassautar a aba a wahalhalun kulli khabi'atin dukkan kurakurai bihi da shi manzon sallallahu alaihi wasallam ma'ana ta hanyar manzon sallallahu alaihi wasallam ne muka san cewa duk waɗansu abubuwa haramtattu wanda aikata su kuskure ne muka mene muka jefar da shi ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam muka san giya haramun ne zina haramun ne luwadi haramun ne madugo haramun ne rashawa haramun ne kaza da kaza da kaza da kaza haramun ne duka ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam sai muka bar su wa man qaddama al mahbuba in gaya muku wallahi duk wanda ya gabatar da san manzo sallallahu alaihi wasallam asan akan san kowa wato duk wanda ya gabatar da manzo sallallahu alaihi wasallam akan kowa ay kana bin najhi wala zai samu yaqinin samun mene samun nasara da riba idan har ka gabatar da manzo sallallahu alaihi wasallam akan kowa to zaka samu cikakken yaqini akan mene bizafri zaka samu yaqini akan nasarar da zaka sama saboda haka idan ka bi shiriyar manzo sallallahu alaihi wasallam to ka samu dukkan nasara ka samu dukkan nasara yadakuhum alhaddanil haddanil ba's wan nada ya yanubani bil ma'ana anil muzn wal muda yadahu hannayen manzo sallallahu alaihi wasallam kuma alhaddani sune iyakokin nan guda biyu ko kuma ka ce sune gaya lilba'asi na mene na kauda duk wani tsanani wannan da kuma kyauta yanubani waɗanda su hannayen nan na manzo sallallahu alaihi wasallam suna maiwa wato sukan zunto makofin anil muzinu wal muda makofin girgije ne wal muda da kundashira bil ma'ana to wajen ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam shi mutum ne mai yawan kyauta to girgije na kyauta ko to kaga hannun manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama makofin mene wannan girgijen annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dibi kyauta ya bayar a maimakon girgije tun kafin girgije ya sauka maka da ruwa ya baka kyauta to shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga baka kyauta yanzu ko ilimin sunna kawai da muka sama ilimin qur'ani da sunna ai wannan ba karaman kyauta ne ba wal muda sannan kuma kamar yanda kundashira jam'in mudiya mudiya kundashira wuka wanda tractable wanda ake dan mai kubi wanda da can masu sai da rogo suna amfani da ita ko dake gaskiya ba kowa zai sani ba eh da masu noman doya ko ehen za ga ana maida ita cikin kubi eh a cikin dan kota na karfi na katako sosai kuwa eh za a bude ta a mai da ita haka a bude ta a rufe ta eh ta yi kama da wannan sosai amma ka san mai girman ita ce masu rugo da can tsofaffi suke amfani da ita ba kowa ne zai san ta ba gaskiya da can shekarun da suka wuce akwai masu sai da rugo tsofaffi da tije anan da ita suke amfani da eh da ita suke amfani da suna da yanka rugo in ka je za ka siya to yanda kwannan take da kaifi ba ta maka gardama wajen yanka abu to haka manzo sallallahu alaihi wasallam shi wajen bayar da kyauta yafi yanda wukan nan zata yi maka biyayya wajen yanka wani zata yi maka biyayya to hannun manzo sallallahu alaihi wasallam mai yawan bada kyauta ne falillahi ma arda walillahi ma wada dan haka fama auda fama arda dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halakar to lillahi na Allah ne wa ko kuma ka ce falillahi ubugwar rahama sun tabbata ga Allah daga Allah subhanahu wataala ma arda to yanzu wannan ma din zaka sa ta istifhamiya ce ko ko ta ajibiyya tajibiyya ken tajibiyya eh falillahi hubugon rahama sun tabbatu daga Allah subhanahu wataala ma arda kai menene babu wata mafi girman abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halakar da shi zalikum zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin ko haka ne ayin take eh wa dhalikum dhannukum madallah madallah shukran walillahi ma wada walillahi bugugar rahama sun tabbatu daga ubangiji ga wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ma wada menene mafi girman kyautar manzo sallallahu alaihi wasallam wada bi ma'ana ata watan kace babu wani abu mafi girman kyauta fiye da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar kuma dini wa dunya bi azmin min alhuda haka ne ko masha Allah to hamaddina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare addini wa dunya da ai wa ahlad dunya nan min babi hasbin mudhaf mai kamatin mudhaf ilayhi maqamuhu ne hamaddina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare addinin musulunci wa ahlad dunya da kuma mutanen duniya ya bada kariya ga su amma waɗanda suka musulunta bi azbin da takobin nan min alhuda na shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jihadi ya je yaki da kansa ya kuma tura an je an yi don wa dauka kalmar Allah ba yin zalunci ba insha Allah idan Allah ya kai muka fara karanta al-fusul fi sirati rasul zamu ga gazawatin nashi sosai na'am menene na'am waladinin minat takawa to na gani waladinin minat takawa da kuma wani takobi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada kariya ga addinin musulunci da takobin nan na shari'a, waladinin haka kuma da wani mashi minat takawa na tsoron Allah, wa ragafin, ragafin ko to na'am wa zagabi haka ne to amma ni mu cikin mutanen ragabin ya samu bar in gara wa zagabin ko wa zagabin da wani sulke dir'un da wani irin sulke minan nusfi haka ne ko minan nusfi na nasiha ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da takobi da mashi da garkonsa domin daukaka addinin Allah kuma ya bada kariya ga addinin da kuma mutane ahalla ummatahu fi hirzimillatihi haka ne laqad dalla isra'ul ilahi bi abdihi ala annahu qad khussa minhu bi wuddihi to sai ka ce isra'ul ilahi tafiyan nan na dare da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara da manzo sallallahu alaihi wasallam bi abdihi da bawan sa laqad dalla haqiqa ya yi nuni ko yana nuni ne ala annahu cewa lalle shi manzo sallallahu alaihi wasallam qad khussa Allah ya riga ya kebance shi bi wuddihi minhu da wata irin soyayya ta musamman da kai wane daga shi Allah din wannan yana nuna maka cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam khalilullahi ne shi ma habibullahi ne masoyin manzo masoyin Allah ne ta ya zaka ka gane haka akwai hanyoyi da dama daga ciki akwai isra'i da miraji da Allah ya da manzo sallallahu alaihi wasallam muhalil li'aishi an yatiba li faqrihi to sai ka ce muhalun li'aishi ko haramun ne abin korewa ne ma'ana haramun ne li'aishi ga rayuwata an yatiba tayi dadi li faqrihi dalilin rashin manzo sallallahu alaihi wasallam tunda ba manzo sallallahu alaihi wasallam to rayuwata ba za ta yi dadi ba to amma dai nan in dadi ne na gani na ganin shi a fuska a ganshi kamar yadda kake gani na kake gani abokanka to wannan ba wai ganin manzo sallallahu alaihi wasallam shine morewa da dadin ba a'a bin shi sau da kafa bin sunnan sa kan karantarwar sa ko ban ce ko saboda akwai wanda su ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma haka hakan nan bai kara musu komai ba saboda haka abinda ko mallam yake son ya nuna shine a ce gashi yanzu ba na bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam bana bin manzo din nan sau da kafa bana bin duk wani abin da aka rawaito daga rishi to wannan ba zai sa rayuwa ta tace dadi ba ma'ana rashin bin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa zai sanya mai ne rashin jin dadin sa kaman ya rasa shi kenan kuma wannan shine ma'ana in dai har baka bin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam baka ake da su kai kawai ka ta allaka ne ga alqur'ani kawai baka bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam to rayuwanka ba za ta yi dadi ba to tunda ko ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar muna tare da manzo ne sallallahu alaihi wasallam insha Allah haramun ala qalbi suluwun li bu'dihi ko to suluwun jin dadin rai li bu'dihi na'am to suluwun jin dadin rai li bu'dihi haramun ko kuma kace suluwun haramun ala qalbi li bu'dihi ko kuma haramun ala qalbi haramtacce ne gaskiya ga zuciyata suluwun rashin jin dadin rai li bu'dihi dalilin mene nisan shi da tsakani na da shi wato ma'ana tun dalilin nisan da nayi daga manzo sallallahu alaihi wasallam to haramun ne a raina in ji dadi ba zai yi ba to amma dai kamar yadda muke faɗi ko da baka tare da manzo sallallahu alaihi wasallam baka ganshi ba amma kana aiki da sunnan sa da ya bar mana da ya ce mana din nan ya bar mu akan ya bar mu da alqur'ani da hadisi ya bar mana hadisi alqur'ani da hadisi ba za mu bace ba mun idan mun yaki da su ko to ai shikenan ai kana tare da manzo sallallahu alaihi wasallam so sai yanzu kenan duk wanda ya daina bin annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ne bin sunnonin sa hadisan sa to wannan ya riga mini ya fada cin halaka Allah shi kare mu in Allah da shi mu tashi anan sai mu ci gaba da kaliftu bi hubbil haka ne kuwa wa anna li harranil jawanih bin nidhi na'am to wa anna kaifa harran suka ce mubalaga ne la hurru da hurrun harran da wa anna tayaya ni li harranil jawanih kalman harran suka ce mubalaga ne na na'am na al-hurru al-hurru da al-jawanih shine karan karma al-dulu allati ta hatta tara'i ko an-nudh shine ar-rashu idha ta'ayyanat an-najasatu
sila mahallu
wa idha
tawassat
eh kulluhu ko kitaba nan nake san ka ba
wa
idza
asalu
shi qi nadhab yato itali kalman ci nadaha itici shukran na'am na'am to inani wa anna bin nudhi tayaya ne bin nudhi za a ji dadi da yin yayyafi li harranil jawanihi ga bawa wanda yake da karan karma wanda yake da kasusuwa a kirjinsa wai ma'ana
malamin ya ce mubalagatun
miyar afwan afwan to shukran wa anna tayaya ni za a sami sharruwa li harranil jawanihi haka ne to shukran haka ne to kai aqulu li hurrin wal muru'atu mar'uha eh wancan hurr ne da madhumul ha wannan ko maftuhu ne ko eh ai ban lura ba shukran jazilan wa anna tayaya jin dadi ko kuma kashe ruwan kishi zai samu li harranil jawanihi game kishin kasusuwa ma'ana adlakalla kul ma'anaratul juz'a wata yani zuciya da take koye cikin kasusuwa zata waraka daga kishi bin nudhi da yafi kun gani ta yaya ne zuciyar da take kewaye a cikin kasusuwa zata koshi da san manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ne yayyafi ba zai yi ba yayyafi ba zai iya wadatar da ita ba sai dai mene dole sai ta kasance tare da shi kasancewa tare da shi shine ka zanto tare da aika masu aya ka zanto cikin masu aiki da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam to shikenan haka sai ya gadar maka da rabuwa da wannan kishi na san manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka hakika duk wanda ya bar aiki da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan gaskiya ya halaka sannan kuma yayi nisa da gabarin manzo din sallallahu alaihi wasallam mu yanzu da bamu ganshi ba to saboda haka sai mu yi aiki da mene sai mu yi aiki ne da sunnonin sa Allah ka samu dace kuma mu fifita san shi akan san kowa Allah ka samu dace abinda Allah ya bamu iko muka daidai Allah ya bamu lada wannan kuma ne kuskure Allah ya fartar da mu kuskure ne kuma ya bamu iko gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kabar mu je wutar ya ko